Sashin Hausar Muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol da maniya. Ana kuma sauraron mu a VOA Africa zango na 102.5. Haka kuma kuna iya sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Aliyu Mustafan Sakkwato daga nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a shirinmu na yau Lahadi 25 ga watan Disamba. Muna kuma yi ma al'ummar Kirista barka da Kirsimati. Kamar yadda muka saba sada zumunci, yau ranar Kirsimati bayan labaran duniya, Grace Alheri Abdu za ta shigo domin gabatar da gaishe-gaishen Kirsimati. Amma kafin nan ga cikakkun labaran duniya.
To jama'a, ni ma ina muku masu Kirsimati a yau. Barka da ganin wannan rana. Aliyu Mustafan Sakkwato ne daga Washington. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ba da sanarwa cewa rundunar sojan ƙasar sun samu nasarar kame wani sansani da ke can cikin dajin Sambisa, wanda kuma shi ne wuri na ƙarshe da ya rage a hannun mayakan Boko Haram. A cikin sanarwar da ya ba da shugaba Buhari ya ce sansanin zero shi ne mataki na ƙarshe na gamawa da mayakan Boko Haram ɗin, abinda ya faru bayan da sojan Najeriya suka share watanni suna fafata da 'yan ta'addar a can cikin wannan ƙungurumin dajin, wanda aka ce yana da da'irar kilomita 300 a cikin jihar Borno arewa maso gabacin Najeriya. Sai dai sarwa bata ce komai ba game da makomar madugun 'yan Boko Haram Abubakar Shekau. Ana kiyasan cewa masifar 'yan yakin Boko Haram ta sanar da mutuwar mutane sun fi 20,000 a Najeriya. To halin yanzu kuma Kiristocin Najeriya din sun bi sawan 'yan uwansu na sauran kasashen duniya wajen harama shagulgulan Kirsimetin da ake yau. A jihar Adamawa, shugaban kungiyar Kiristoci Bishop Mike Moses ya yi bayani game da muhimmancin wannan ranar.
Kirsimeti dai ya zo dab ne da tunawa da haifuwar Isa Almasihu, abu ne kuma wadda ya kamata duk duniya su falka a barci, a nemi hanya wadda za a falkar da ruhaniyanmu wadda za mu bi Isa Almasihu yadda ya kamata. Kirsimeti bai zo mana musamman ne mu mai da shi lokacin da za mu yi tashin shanka muna shigulgula da sauransu ba, amma lokaci ne muhimman ga Krista mu natsu mu koyi darasi wadda zai sa ruhu mu ya ginu mu ci gaba kuma ta tafalkin Ubangiji.
Haihuwar Isa Almasihu, inji Bishop Amos Yakubu na LCC Yola Diocese Cikar Ayar, Allah ce alattafi mai sarki na alkawarin aiko da mai ceto. Lokacin da Adamu da Hawwa suka kauce wa tafarkin sa,
tun ranar Ubangiji Allah yayi alkawari zai aiko da mai ceto zuwa duniya domin yayi ceton abinda Adamu da Hawwa suka lalatar. Saboda haka tun daga wancan lokaci jama'a sun sa ido yaushe wannan zai faru. Annabawa sun zo sun yi ta anabci akai har mumu yasa abin ya zo kanmu.
Bishop Stephen Dami, mamzare da rikar Katolika a Yola Fadar Jihar Adamawa, tuni yayi wa Kristoci na kada su fake da matsin tattalin arziki da 'yan Najeriya ke fama da shi wajen kin taimakawa marasa galihu a tsakanin al'umma.
Idan ana bukukuwa din nan, ya kamata mu tuna musamman wayanda ba su da zarafin da za su yi su bukukuwa wannan lokaci. Akwai wayanda ma ba su da abin da za su ci, akwai ma wayanda ba su da sutura. Irin wadannan mutane ya kamata mu tuna da su lokaci ci Christmas na dadan kadan da muke da shi sai mu taimaka musu. Ta haka ne Christmas zata ya ta kasance mana da ma'ana sosai.
Salusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.
To a gaishe ka Sanusi. To a makwabcin Najeriya kenan, jamhuriyar Niger kuma.
Nan yanzu haka ina cocin da ake kira Eglise Evangelique de la République du Niger, wato majami'a ce ta mabiya addinin Kirista na ɗariƙar Anglican da ke a unguwar Bukoki da ke tsakiyar birnin Yamai, waɗanda kuma ke ci gaba da ƙara ƙarfafa ibada albarkacin wannan rana ta sallar Christmas ko kuma Noel, wacce ke daidai da haihuwar Annabi Isa alaihi salam. Saboda haka maza da mata, wato manya da yara, sun hallara a wannan majami'a domin ci gaba da addu'o'i.
Domin jin muhimmancin sallar Noel ko Christmas ga mabiya addinin Kirista, na tuntubi Pastor Muhammad Halilu Kashe shugaban kungiyar majami'un Église Évangélique de la République du Niger EERN Bukoki.
Lokaci ne da ya kamata a ce mutane su maida hankali zuwa ga Allah ko su kusanci Allah. Lokaci ne kuma inda mutane za su yi zumunta tare da juna da kuma nuna cikakkiyar kauna irin ta Allah zuwa ga mutane. Almasihu ya zo cikin wannan duniya domin ya isa da sako na salama ga kowa da kowa.
A wani yunkurin ƙara jaddadawa Kiristoci goyon baya a hidimomin wannan sallah ta ranar 24 ga watan Disamba, Majalisar Dokokin Ƙasar Nijar ta aike da tawaga wacce ta zagaya majami'un da ke birnin Yamai fadar gwamnati. Honorable Muhammadu Liman Ali shine mataimaki na biyu na shugaban Majalisar Dokokin Ƙasar Nijar.
Wannan tsohon abu ne tunda a addinin mu ma bai hana mu ba mu maza mu arimi mata Krista. Kenan akwai hulda sosai tsakanin mu. Kenan huldan nan ne muka zo mu jaddada musu kuma mu ce musu tsakanin musulmai da Krista sai lahiya.
Shugabannin addinin Krista sun yaba wakilan al'ummar Nijar a sakamakon wannan ziyara da suka kira ta karramawa.
Wannan yana nuna irin haɗin kai da zaman lahiya wanda ke cikin ƙasarmu. Wannan kuma yana nuna irin goyon baya wanda ke ga hukuma zuwa ga Kristoci. Gaskiya mun yi farin ciki ƙwarai da gaske.
Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaishe ka Sule. To a gaishe, gwamnatin Turkiya ta faɗa jiya Asabar cewa sojojinta sun hallaka mayakan ISIS kamar 68 a wani wuri da ke da tazarar kilomita 20 arewa maso gabashin birnin Aleppo a ƙasar Siriya.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin kashin farko na gaishe-gaishen Kirsimeti daga ƴan uwa mazauna Amurka.
Spirits up, we're here tonight, and that's enough. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. The party's on, the feeling's here, that only comes this time of year. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Muna kuma yi wa al'umma Krista a duk faɗin duniya barka da Kirsimeti. Da fatar an ga wannan ranar Kirsimeti ta shekara ta 2016 lami lafiya. Grace Alheri Abdu ce ke farin cikin gabatar da shirin da ke ba ƴan uwa mazauna Amurka maza da mata damar sada zumunci a wannan rana.
Allah ya sa dukkanmu mu yi Christmas lafiya.
Na fatan cewa za a yi Christmas lafiya.
Ina aika saƙon gaisuwa na Christmas ga ƴan uwa. Merry Christmas and Happy New Year.
The choir of children sing their song. They practiced all year long. Ding dong, 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 ding dong.
Himana, Sarah Timomangaru, wato Sarah Daniel, wadda take da zama a America. Ina fatar da alheri. Ina gaida mamanmu a can malin fashi da kannuna duka a mararbar kankara. Da malam Andrews mai riga da Phoebe Habiba a funtuwa. Ina gaida mama ta Rabi Bishop Kaugora a Gora. Ina gaida kanina Sama'ila mamman Garu da kanwata Rahila da Ayuba da Kulu da duka iyalanmu a can Sokoto. Ina gaida babanmu Umaru a zangon Dala, zangon Buzaye a can Illela da duka mutanen Nijar ɗan uwanmu. Ina gaida mutanen Ekwacet Sokoto, Pastor Illela, Mamman Mati da sabon mutankare a Sokoto, da kanwata Hannatu Mamman Barkeji da babana Reverend Mamman Barkeji a Sokoto da dukan mutanen mu a Sokoto. Ina gaida yata Maryamu Awalu a Kano, ina gaida kanina Police Commissioner Dauda Mamman Garu a can da iyalansa duka a Gusau, da Reverend Abubakar da Aisha Tarnawa a Gusau. Ina gaida Suha da Rashid Kau da Lani da duka ƴan uwanmu a Gusau. Ina gaida kanwata Saratu Mamman Barkeji a Zaria. Ina kuma gaida ƴan uwanmu a Yola, Malama Bless da mamanmu a can Yola da duka danginmu a Yola. Ina gaida kanina Dr. Musa Barkeji a England, London England, da Esther Bello da mijinta Dr. Sama'ila Bello a Birmingham England. Ina gaida duka yaransu da iyalinsu da Tani Yunana da mijinta Yunana Shikogora a Bolton England. Ina kuma gaida mutanen England duka abokanan mu. A nan kuma America ina gaida kanwata Alheri Mamar Amal da Kali da Abba da Tiffany da Samira da yaro da dukansu iyalinmu duka ina gaishe su. Da shi brother ina Alhaji Aliyu Mustafa da iyalansa. Ina kuma gaida Hannatu Ikezuwe, ina gaida mai gidana Dr. Harun Ishaku Daniel da uwani da mijinta Ibrahim da Ishara da Nana da Hashimu da dukan iyalanmu a nan America. Ina fatar su yi Christmas lafiya. Allah ya maimaita mana, amin. Allah ya albarkace ku, amin.
Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year. I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, by golly, have a holly, jolly Christmas this year.
Mite, Joyce, Gumshit, James, yanzu sunan aurena Mrs. Jack ce, na fata komi lafiya, na fata gaisuwan Christmas din zai same ku lafiya. Na gaida si Uncle Senator babanmu JT Usani, na kuma gaida Jolchit Asabe, da Uncle Mala Ayuba Wiyab, da uwar gidansa Grace Wiyab, na kuma gaida na Stanley TM, James Landa da iyalinsa, Danjuma Seaman, Vangdul Wiyab, Sarah Megida, Mohammed Bashir, Narek La, Honorable Former Deputy Governor of Plateau State, Mrs. Pauline Talen, Madam Rifkatu Durfa da iyalinta, na kuma gaida mamamu, Mrs. Cecilia Sheni, mamamu kuma Mrs. Janet Lambda, na kuma gaida Auntie Nairobi da duka iyali na dai. Na fata da same ku lafiya. Na gode.
Sunana Jumai Azagaku daga Dayton, Ohio, nan USA. Ina gaida mamana Ladi Ali Ajus, na gaida yayana Sunday Ali da Ruth Ali da Esther Here da mai gidanta da yaranta duka. Ina gaida kanina Joshua Ali, ina gaida Thomas Ali da yaran shi duka. Ina gaida Pastor Ibrahim Abo, yayana Abishara Equa English Jos. Ina gaida Yusufu da Kama, babban abokina Equa Bishara number 2 Jos. Ina gaida Shakunga da family shi duka. Ina gaida Billy Abo da duka Abo's family. Ina gaida Awoyi Ronku, our Prince of Miango. Ina gaida the Helen James Ajos, the iyalin ta duka. Ina gaida Illos Dina, Dr. Chris Abimuku. Ina gaida Illos Dina Olu Azagaku, ina gaida Paul Azagaku the family. Ina gaida Vicky, Mr. and Mrs. Vicky Evando the iyalin ta duka. Ina gaida Kawata Tabita the Nasa. Ina gaida David Abo. Ina gaida family din Kawana Mary. Ina gaida members na Bishara number 2 English section gabay there. Ina gaida Friends Dina Henrietta, ina gaida assistant Susan, ina gaida iyalan su duka, ina gaida enwana Amiogo, ina gaida Uncle Dina Sunday Abdul, ina gaida Anti Asa da mai gidanta, ina gaida Esther da family ta duka, ina gaida James Robo, ina gaida Jess Barry, ina gaida Achohu baba aboki mai gidana, ina gaida Babs Babatunde Babs Agbola, ina gaida Danjuma Malayas dan wana, ina gaida Emmanuel Gazama, ina gaida Mr. Mrs. Johanna, ina gaida Dr. Charity, ina gaida Hanatu, ina gaida Mr. Mrs. Dennis Azagako a lafiya, ina gaishe su duka, ina fata sun yi Christmas lafiya.
What is Christmas?
Christmas is for caring.
What is Christmas?
Christmas is for sharing.
What is Christmas? Can't you guess?
Christmas is for happiness.
Where is Christmas?
Christmas is at your house.
Where is Christmas?
Christmas is at my house.
Where is Christmas? Can't you tell?
It's where loving people.
Yes, one Christmas, the guy that Aboki Samu, my Zama, Maryland, and America. Masubi suna kan shirin bikin Christmas a duniya duka. Haka ma masubi na kasan mu Nigeria. Ina fata ayi Christmas lafiya kuma gama lafiya. Ina so nuna godiya ga Voice of America akan dan wannan lokacin da aka bani. Dan gaida dukan mutanen da shugabannin addini da na siyasa na kasan mu Nigeria a wannan lokaci. Bari dai zan fara da gwamna na Plateau State mai girma Governor Simon Bila Long da mataimakinsa Professor Chioden. Ina kuma gaida Archbishop na Jos, Bishop Kaigama da sabon Bishop na Shandam, Bishop Philip Dum da aka nada kwanan nan. Ina kuma idar da gaisuwa ga sabon director na ITF Malam Joseph Ari. Ina gaida sabon VC na University na Jos, Professor Maimako da Professor Sheni wanda shine Vice Chancellor na University na Plateau. Ina gaida sabon Executive Secretary na National Universities Commission Professor Rashid Abubakar Adamu da dukan directors nasa. Ina kuma gaida dukan jama'a na Nigeria, fata na ne don Allah ya ba mu zaman lafiya da cin gaba. Allah ya albarkaci kasan mu Nigeria.
Sunana Hannatu Shezwe daga America, Virginia. Na gaida ɗan uwana a Nigeria, yaye Iman Shehu, Amina Shehu Adama, Rakiya Shehu Shunekan, Hadiza Maina da kuma Jummai Shehu, da fata za su yi Christmas lafiya.
Sunana Grace von Ebonhot, ina zama ne a nan Chicago. Ina kawo gaisuwa ne ga iyali namu a Nigeria. Ina gaida mai martaba Sarkin Togoro, Baba Ofuwar Bognet, ina kuma gaida Sarkin Kogoma da Sarkin Faki. Ina kuma mika gaisuwa zuwa mama a Togoro, mama Buanhot, da kuma mamana Mary Majam, da iyalin dogon yaro a Togoro, da abokanenmu a Egege a Jos. Ina kuma gaida Alfred Buanhot, Joshua Buanhot, Susie Micah, Jesse, Gideon, Stephanus Eyalinsa, the Uncle Ilya Majam, Salome Majam, Nagede Kuma, Dr. Timothy Atuk, a Lagos, the Reverend Gajere, Malan Silas Kuka Eyalinsa, Nagede Reverend Laudarji Abusau, Justice Apollos Abauchi, ina gaida Philip da Jummai Musa, Steve Ngado da iyalinsa, Jude da iyalinsa a Kafancan. Ina gaida Suzy Gomna da kuma 'yan uwa masu bi a Sagoro da Sagoma da Jos musamman Ekwa Seminary. Ina gaida kuma 'yan uwa da suke zama suna gudun hijira suna zama a Sagoro tare da kaka. Ina kuma nika gaisuwa na zuwa ga Larry Bonnet da Matthew da Lucky Ruwan. Ina gaida baba Reverend Victor Musa da matar Samiru. Ina kuma gaida sauran dangi na Majam family a fadan Kagoma da duk sauran wurare inda suke. So a yi Christmas lafiya.
Janet Landa, I'm fond daga Baltimore, Maryland, katang USA. Na son gaida Friday Lambda, the Sarah Lambda, the Nanle Lambda, the Richard Lambda, the Nancy Lambda, the Kuma Cooking Church na Padan Mundum, ana gaida Sarah Lambda, na gaida Baba Taupin, the Mama Taupin. Ina gaida Mr. Chumle da kuma Mrs. Chumle. Ina gaishe da Ponji Borat. Ina gaida Baba Nemiel Namo. Ina gaida Jonah Nanda Weep. Ina gaida Mark Chidna Kwampe. Ina gaida Pastor Stephen Van Dub da Iyalinshi. Ina gaida Chair Lady na PDP Langtang North, Mrs. Laven, na gaida Honorable Benny, na gaida Bandoma Laven, na kuma gaida Nani Bali, na gaida Duke family na Lambda, na gaida mama na Mrs. Caroline Lambda, na gaida kuma Duke mutane Pajat na Lantang North. Allah sa yi Christmas na lafiya, Allah ta make ku.
Sunana David Dimas daga Laurel, jihar Maryland nan kasar America. Da farko ina mika sakon gaisuwa na ga iyayena Mr. and Mrs. Dimas Gumbwaram a Jimeta, jihar Adamawa kenan, da duk mutanen mu garin, da kuma kawuna Mr. Yohada Bitrus, da kanina Kanimo da megidanta Hilary da matanta, da kuma abokanena na jihar Adamawa, Borno, Abuja da Lagos. Allah ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar mu Nigeria. Ayi Christmas lafiya.
Sunana Ana Zan daga nan jihar Florida a America. Ina gaida mai gidana Aminu Zan da yara na Selma da Maryam da Ruth da kuma Philemon. Jikoki na kuma ina gaida su Tuma Sana da Nico da Taffy da Chevron da Jovan da Kishon. Ayi Christmas lafiya.
Let it be Christmas everywhere, in the hearts of all people, both near and afar. Christmas everywhere. Feel the love of the season wherever you are, on the small country roads lined with green mistletoe, big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere. Let heavenly music fill the air. Let every heart sing, let every bell ring the story of hope and joy and peace. And let it be Christmas.
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a kashi na farko na gaishe-gaishen, sai kuma da karfe 4 na rana agogon Nigeria da Niger, karfe 3 agogon Ghana, ku ji kashi na biyu kuma na karshe na gaishe-gaishen a bana. Kafin mi sallama, bari mi ga gaisuwar fata alheri da dangana ga mahaifiyarmu da ake kira Kakaka da ƴan uwana bayan rashin babanmu Reverend Iliya Gata Malumfashi Bankoni shida da suka shige, Mrs. Briska Das da ƴaƴanta Samuel da amaryarsa Binta da Solomon da ke nan Amurka, da Salamatu da mai gidanta Simon da ƴaƴansu, sai Nehemia da matarsa Tasindi da Esu Ann, da kuma Linda da mai gidanta Yakubu Tambaya Jibrin da Esu Comfort, sai kuma dan autanmu Mike da matarsa Roda da ɗansu Gata Gideon Gata. Allah ƙara mana dangana da ban gaskiya da kuma ƙaunar juna. Ina kuma mika gaisuwa ta musamman ga Ladi Big John da Aunty Naomi Barayadetti da Yakubu Gidadu da sakatare Malam Musa da uwar yaya a gidan Dan Binni. Mun gode da karamta da Dattijo Alasaka da Alheri. Ina kuma yiwa dukan yan uwa da abokan arziki da ba zan iya ambaton sunayen su daidai ba fata alheri. Allah ya sa mu kammala bukukuwan Kirsimeti lafiya ya kuma hada fuskokin mu da alheri. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma Chibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa.
To madalla a gaida alheri ga Aliyu da muhimman takaitattun labarai.
To Malam Ibrahim sunanku da aiki da kai da Grace. To bari mu fara a Najeriya inda shugaban wannan kasa Muhammadu Buhari ya ba da sanarwa cewa sojojin Najeriya sun samu gagarumin nasarar kame wurin da ake dauka shine na ƙarshe da ya rage a hannun mayakan boko haram wani wuri da yake cikin dajin Sambisa. A cikin sanarwar da ya bada shugaban Muhammadu Buhari ya ce kama wannan sansanin zero shine mataki na ƙarshe na gamawa da su mayakan na Boko Haram. Abinda ya faru bayan da su sojojin na Najeriya suka share wata da watanni suna ta fafata da 'yan ta'addar a cikin wannan kungurumin dajin wanda aka ce mai girma ne domin yana da da'ira da kai kilomita 300 kuma yana can cikin jihar Borno da ke arewa maso gabacin Najeriya. Sai dai sanarwar bata ce komai ba game da makomar madugon 'yan Boko Haram wato abokan shekau. Ana da kiyasin masifar 'yan yakin Boko Haram ta yi sanadin mutuwar mutane sun fi 20,000 a can Najeriya. Gwamnatin ƙasar Turkiya ta bada sanarwa ita ma jiya cewa sojojinta sun kashe mayakan ISIS kamar 68 a wani wuri da ke da tazarar kilomita 20 arewa maso gabacin birnin Aleppo na ƙasar Siriya. Yayin da ake tafka ƙazamin gumurzu a garin Albab tsakanin su mayakan ISIS din da kuma mayakan 'yan tawaye da ke goyon bayan sojan gwamnatin ta Turkiya. Wani kakakin sojan Turkiya din ya ce a lokacin wannan ɗauki ba daɗin da aka yi an yi kaca-kaca da wasu sansanoni da yawansu ya kai 141 na ita ISIS din cike har da shalkwatar su mayakan nasu. Ita dai wannan rundunar sojan ta Turkiya tana goyon bayan rundunar mayakan da ke ƙoƙarin kifar da gwamnatin Siriya ne wanda kuma sun jima suna riƙe da garin na Albab. Ƙasashen Turai waɗanda halin ta'addancin da aka kai a kasuwar hajojin Kirsimeti ta Jamus sai girgiza su sosai suna cikin zaman ɗarɗar a yayin da miliyoyin mutane suka so makwamba a cikin majami'un cocina domin gudanar da hidimomin Kirsimetin da ake yau ko ina a cikin duniya ɗin. A ƙasar Faransa rahotanni sun ce 'yan sanda kamar 91,000 aka warwatsa a cocina da kasuwanni domin su yi gadin su. Haka a ƙasar Italiya yanda 'yan sanda suka bindige har lahira matashin nan da ya kai farmakin ta'addanci a birnin Berlin na ƙasar Jamus. Bikin Kirsimeti dai shine shagalin da ya fi kowane fitowa da mutane a waje domin su taru a wurare daban-daban kuma galibi sukan taru ne a bayyane a waje cikin fili ba a cikin gine-gine a ɓoye ba. Inda kuma zamansu a cikin fili din yake ba da damar a iya kai musu hari ba tare da wata matsala ba. A cikin watanni 13 da suka gabata ƙasashen Turai sun sha fama da hare-hare bala'adadin ciki har da wanda aka kai a birnin Paris na Faransa wanda aka halaka mutane kamar 130 a cikin shi.
Takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin sai ku kasance tare da mu a shirinmu na rana domin jin ƙarin gashe-gashen. Kada a manta a kasance tare da mu nan da sa'a 1:30 a shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin Aliyu Mustafan Sakkwato da kuma Julie Lethas Gresham wacce ta hada mana sautin da kuma injiniya mu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalamusi Garba ke cewa ayi bukukuwan Kirsimati lafiya.